Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa ke mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro, assalamu alaikum, barkanmu da safiyar ranar Asabar. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Yau Asabar 2 ga watan Mars din shekarar 2019. A wani abu da ake ganin ka iya zama babban cikas ga shugaba Donald Trump, ɗan majalisar wakilai na bangaren Democrat a Amurka sun fara bincike ko shugaban ya boye wa jami'an gwamnati da ke tabbatar da ka'idar aiki cewa ya biya tsohon lauyansa Michael Cohen wasu ɗaruruwan dubban daloli da nufin ya biya wata mai sana'ar fina-finan batsa da ake kira Stormy Daniels domin ta rufe bakinta kan zargin da take yi na cewa sun yi mu'amala ta lalata da Trump wasu shekaru da suka gabata. Wannan bincike da kwamitin na majalisar wakilai fara bangare ne na wani babban bincike da sabbin wakilai a majalisar na bangaren Democrat ke yi, wanda ke ci gaba da samun karbuwa watanni biyu bayan da suka karbe ikon majalisar. Har ila yau wasu kwamitoci uku na binciken wannan badakala da ta shafi shugaba Trump da wasu na hannun damansa. Binciken na zuwa ne kwanaki biyu bayan da tsohon lawyer na Trump Michael Cohen da aka kunyata ya bayyana a gaban wani kwamitin majalisar, inda ya ba da bahasi kan zarge-zargen da ake wa shugaba Trump dangane da yadda aka gudanar da yakin neman zabensa a shekarar 2016 da kuma shekarar farko da ya kwashi akan kujerar shugabancin kasar ta Amurka. Iyayen Otto Wambia, dalibin jami'ar Virginia da ke nan Amurka, wanda kasar Koriya ta Arewa ta sauko a susuce bayan da ta tsare shi na wani tsawon lokaci, sun zargi shugaba Kim Jong-un da laifin nuna tsananin mugunta da rashin imani a kan ɗansu, bayan da shugaba Trump ya ƙi ɗora alhakin mutuwar ɗan nasu a kan takwaran aikinsa Kim Jong-un. A ranar Alhamis, shugaba Trump ya ce ya amince babu hannun shugaba Kim a kan kisan da aka wato a kan azabtar da Otto Wambia a lokacin da aka garkame shi a kasar ta Koriya ta Arewa. A watan Janairu shekarar 2016, hukumomin Koriya ta Arewa suka tsare Otto, ɗalibi mai shekaru 22, a lokacin suna wani yawon shakatawa tare da wata tawaga. Watanni biyu bayan da aka tsare shi, an same shi da laifin satar wasu hotunan farfaganda, inda aka yanke mai hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 15. A watan Yuni shekarar 2017 aka sake shi ya dawo nan Amurka a wani yanayi na matsanancin rashin lafiya, sannan kwanaki 6 bayan kuma wasayar su, bayan da iyayensa suka yanke shawara a cire na'urar da ake amfani da ita ake dura mai abinci. Kungiyar likitoci ta kasa da kasa, wato Doctors Without Borders ko kuma Medicine Sans Frontier, ta dakatar da ayyukan da take yi a wasu cibiyoyin ta biyu na kula da masu fama da cutar Ebola a kasar Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, bayan wasu hare-hare biyu da aka kai kan cibiyoyin. Lamarin da ake ganin zai kara jefa yankunan cikin hadarin samun karin waɗanda za su kamu da cutar ta Ebola. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta kwatanta waɗannan hare-hare da aka kai a ranar 24 ga watan Fabrairu a yankin da ake kira Katuwa da ranar 27 ga watan Fabrairu a yankin Butembo a matsayin abin da ya kamata ya Allah wade da su. Kungiyar ta ce a cibiyar Butembo kawai akalla marasa lafiya 12 da aka tabbatar suna dauke da wannan cuta ta Ebola, sannan akwai mutum 38 da ake sa ido a kansu waɗanda ake zaton sun kamu da cutar, inda har 4 daga cikin su suka tsere daga cibiyar sannan ba ga mutum guda ba. Christine Lanmia shine kakakin kungiyar ta Medicine Sans Frontier.
Yes, it is highly important to find those people or that last patient and then of course immediately start the contact tracing and monitor the contacts these patients might have been in touch with.
Da kuma gane mutanen da suka yi mu'amala da su tare da sa musu ido. Maharan dai sun farma cibiyoyin ne da bindigogi, inda suka yi ta musayar wuta da jami'an tsaro, suka kuma cinna wa cibiyoyin wuta. A jiya Juma'a, kungiyar likitocin ta ce ta dakatar da ayyukanta a cibiyar Tabo Tembo kamar yadda ta yi a cibiyar Katuwa a farkon makon nan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda yanzu agogo ke cewa karfe 12 dare ne da minti 5. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ta kaɗu matuƙa kan yadda ake samun ƙaruwar aiwatar da hukuncin kisa a 'yan kwanakin nan a Sudan ta Kudu. Kungiyar ta Amnesty ta yi nuni da yadda aka kashe wasu mutane 7 a watan Fabrairun da ya gabata. Amnesty mai headquarter a London ta ce adadin mutanen da aka kashe ya yi daidai da adadin mutanen da aka aiwatar da hukuncin kisa a kansu a shekarar 2018 baki ɗaya a ƙasar ta Sudan ta Kudu, wacce ke gabashin tsakiyar Afirka. A jiya Juma'a, mataimakin shugaban ƙungiyar ta Amnesty a yankin gabashin Afirka, Seif Magongo, ya yi kira ga Sudan ta Kudu da ta dakatar da irin wannan hukunci.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin Abari ya huce.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Abari ya huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Barka da asuba Daula.
To baba Yakubu, barka ka dai. An tashi cikin koshin lafiya ko baba?
Ah, lafiya kalau. Sai dai kuma
na gajiya, an sha sanyi ne, an sha snow, to na dauka ma iya bacci zai kwashe ka, ba za ka shigo
ba. To ya zamu yi abin da ya kawo mu kasan ke dan dole mu fito mu yi aiki.
Gaskiya kamar haka yake baba.
Sai dai kuma masu saurare, kuma muna musu barka da warhaka, saboda kin san an ɗebi wasu lokuta ba sa jin a bari huje saboda zabe da aka yi da sauransu.
Saboda zabe kwarai daga sikam. To barkanmu da dawa, muna fatan an yi zabe lafiya ko haka ne baba?
Insha Allah.
Insha Allah.
Allah zaudar da kasashen mu don lafiya.
To amin, wanda kuma aka zaba Allah ya bashi ikon canja abubuwa da dama a kasan nan, kamar san fannin lafiya, ilimi da dai sauransu. Allah ya taya shi ruku kuma.
Da kuma abinci.
Kwarai da gaske baba, dan ba abinci kam abin nan gaskiya.
Za a samu matsala.
To mu ma 'yan kasan mu fita mu noma baba.
To shi Allah sa a yi haka. To sai dai Daula, kamar yadda masu saurare suka sani, wannan dandali ne da muke gabatar da gashe-gashen masu saurarenmu da kuma ƙirƙirin labarai na shaɗatarwa. Don haka bari mu faro da waɗannan gashe-gashen.
Haka yake baba. To kamun ma mu fara gashe-gashe, akwai wasu da suka aika mana ta hanyar shafin mu na email, suka aika akan kasan da yake kullun ne da alheri ne. Sun aika saƙo ne na taya murna aure, gashi nan inda suka ce madam Grace da Daula, da Allah ku taimaka mana, ku isar mana da wannan sakon aure da za a yi a rana Asabar, watakan yau ma kenan, ko biyu ga watan Maris din nan. Na Zainab Jibrin Karaye da Harisu Abdullahi Karaye a kofar limanci a gidan Alhaji Jibrin Isa Karaye Anyalu Karaye local government a jihar Kano, wanda za a yi a yau karfe 2 insha Allah. To Allah Ubangiji ya sa a yi a sa'a, kuma Allah ya ba su zaman lafiya.
Amin, ya kawo arziki na kuɗi da diya masu albarka.
Haka yake baba.
To bari mu shiga kai tsaye cikin gashe-gashen da aka turo mana. Wannan gaisuwar na cewa fatan alheri ga masu gabatar da wannan shiri na Abar ya huce. Sunana Yahaya Danno Azare, yace gaisuwa zuwa ga mutum na farko shine ƙauye Gatan Birni, Ustaz Babale Algardo, sai kuma kaka Alhaji Bukar wato Gurusma da Basak, da kuma Abdulkadir Aliyu Mina da Alhaji Ali Hadin Kai direban BRC FM Azare, sai kuma Zainab Barista Chole Baskandari da fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya.
To amin baba. To kamun nima na shiga dandalin namu na email bari ga wani sakon gaisuwa nan ta musamman da wani ya aika mana. Sunan shi Alhaji Bala Balli, inda ya ce yana gaishe da ubangidanci gwamnan jihar Taraba, wato Architect Darius Ishaku, da mataimakin shi Haruna Manu, da abokin shi kuma Abule Gambo SA, da Umaru Babba Gombe, da Hajiya Fatima Salim Stores, da kuma uwar gidan shi Amina. To muna fatan duk sun tashi cikin koshin lafiya. Yanzu bari na garzaya na dandalin namu ta waɗanda suka aika mana ta hanyar email. Sako ne inda ya fito daga Adamu Aliyu Gulde daga jihar Borno a Najeriya, inda yake cewa gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga masu gabatar da shirin A Bari Ya Huce Mai Farin Jini, inda ya ce ina gaida Saluhu Zakari gidan Rumji Maradi a Jamhuriyar Nijar, da ma'aikatar rediyon Amfani Dukka irin su Usman Sarki Ma'azu da Muhammad Azahidu, da darakta rediyo Amfani Dukka Adam Abubakar na. To ina jin Abubakar ne kasan su yan France yanda wa baba suke
rubuta
haka ne kam, da Ali Habibu da Halima Sani Tawasa Tasawa kai au haka ne Tasawa na mata zuwa Tasawa wannan kusa da Maradi a Maradi ke Alijar haka ne
ko baki gida
da mun rubuta Katsina baba akwai Ignatina Tasawa haka ne ka, da Muhammadu Halidu babban editor a sashen Hausa na rediyon Amfani, da Abdullahi Sadiq Fulani da Abdulmajid Chibo Kanta shi ma edita ne a sashen Faransanci. To da fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya. To baba bari mu shakata ko.
Da fata an shakata da wannan wakar, don naga ke ma ai kada kake kike
gaskiya baba, wakar kamar yana shiga yana ratsa jini sosai.
Yawa, to kafin mu kai ga labaran mu na yau, saboda na san akwai labarai masu
ayyatarwa ba suna nan kuwa.
To kafin haka bari in garzaya zuwa birnin Kumasi inda za mu yi gaisuwa ta musamman zuwa ga sarkin Zango Kumasi Alhaji Umar Faruk Said wanda ya bar New York ba dadewa ba ya zo ya duba lafiyarsa ya koma birnin Kumasi da fatan yana cikin koshin lafiya. To sai kuma sarkin Yarbawa Alhaji Ahmed Rufai Aliyu Alawo wanda yake shi ne wanda ya rike kujeran Zango a birnin Kumasi bayan da sarki ya zo jinya a nan wato Amurka kenan. Da sarakunan Kumasi da baki ɗaya ba za mu iya ambato su don su ɗaya bayan ɗaya ba akwai lokaci da za mu yi hakan. Tunda kuma muna birnin Kumasi bari mu shiga wato Alpha Radio.
Gaskiya kam.
Yawwa.
Takuranmu ba.
Kaji ai. To Alpha Radio da farko gaisuwa zuwa ga ainihin shugaban Alpha Radio wato Sheikh Redwan Muhammad kenan da iyalansa da baki ɗayan ma'aikatan Alpha Radio da suke saurare mu a daidai wannan lokaci. Sannan kuma idan ka je birnin Accra wato sarkin Hausawa na birnin Accra Alhaji Kabiru Wahid Kadir English duka muna mika muku gaisuwa da fatan waɗannan gaisuwan za su ishe ku cikin koshin lafiya.
To amin fa yau fagen namu na ƴan Ghana ne ko baba?
Asa
ce so ne amma san kai ya
haka ne kam. Wai hubul wata ne min al imani. Son kasan ka na cikin imani.
Haka yake baba. To wannan gaisuwar ta fito ne daga Ahmadu Manaja Bauchi wanda ke Bauchi a anguwar Karofin Madaki, Nigeria. Inda yake cewa daga mai sauraron ku zuwa ga filin Abari ya huce. Ku isar min da sakon gaisuwa ga Balkisu Abdullahi Lamai daliba a kwalejin ilimi na Kangare wanda take garin Inkil a Bauchi. Da Bashir Abdullahi Elbash shugaban cibiyar Buhari New Media Center na jihar Kano. Da Babawo Musa Yashi dake garin Yashi a jihar Bauchi. Da Buhari Sallau sakatare a kungiyar Buhari New Media Center reshen jihar Bauchi a Bauchi anguwar Malam Goje a Bauchi. Da sarkin motan sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lamai a gidan sarkin yakin Bauchi anguwar Karofin Madaki. Da Malam Ahmad Yakubu Lamai ES tsohon sakataren ilimi na karamar hukumar Bauchi a gidan sarkin yakin Bauchi anguwar Karofin Madaki din shima. Da CP mai jama'a Yakubu Lamai a Bauchi anguwar Karofin Madaki. Da Shamsu Mamman wanda aka fi sani da Shamsu Margayi a Bauchi anguwar Karofin Madaki da Faisal Shehu Bununu a gidan sarkin Bununu anguwar Karofin Madaki. To bari mu shakata.
yanzu kuma muna da wannan gaisuwa daga Jimmala mai saida goro matar Namadi shugaban ɗan Achaba wato Daurawa Faki tace salamu da fatan masu gabatar da wannan shiri suna cikin koshin lafiya Allah sa hakan amin tace da Allah ku isa mun da sakon gaisuwa zuwa ga Saratu matar Isun Dila Faki da Ummi matar Lukumanu Daurawa Faki da kuma binta matar Salam Sani dan Adashe Titi Faki da kuma Jimmai Mai Kose Karauka Faki sai kuma Aisha da Ummi da Sadika matar Shuaibu Mai Blouse Kofar Gabas Faki da ƴar kauye matar Alhaji Yusuf Titi Faki sai kuma Sadiya matar Musa Laliya Kofar Arewa Faki da binta matar Nura Kofar Gabas Faki da Indo matar Rabiu Chairman Kofar Gabas Faki tace kuma tana gaida Murja matar Al Mustafa Kofar Gabas Faki wanda ke zaune a Saminaka da dukkan matan garin Faki baki daya
to baba ni ma na jinjina mata ka san bamu cika samun sakonnin gaishe-gaishe daga mata ba kuma abin yabawa anan duka gaishe-gaishen da ta aiko da shi ga mata ne ta aiko gashi kuma ranar 8 ga wata wato kan juma'an nan da za ta zo insha Allah ita ce ranar mata ta duniya
Allah sarki
to da haka ne ma nayi jinjina gake da waɗanda kike gaisarwa da duka matan garin Faki da matan Najeriya baki daya
kin san mu kuma daman mutane ne masu son su ga an ba mata hurumi sun samu ci gaba yadda ya kamata
ci gaba da kyautata musu kuma gaba da tallafawa mata
gaskiya to menene kike da dauke da shi da labarin
to baba ai ina jin yau dai kai ma ka fara naka kuwa ka mu yi labarin baba amma ka ko da yake an ce ladies first baba amma dai yau za a yi men first baba
Allah kuwa wato mu je kawar rijali kawabuna ala nisa
rijali kawabuna ala nisa haka ne kan baba
to shike da
bari mu koma Qur'ani yau
to ba lafi wato wani abokin mu ne nan yana tuka bature ne a nan kasar to kullun idan ya tashi kin san ana cikin sanyi ana rufe kofofi ne a dan sake ma wani dan dumi a cikin mota haka ana dan samu ana sararawa to shi a duk lokacin da ya rufe tagogin mota ya rufe kofar mota aka sa dan dumin nan direba bature da yake tukan sa sai ya tadi ma cikin motar da iska kin gane
na gane
Musa yake masa a cikin mota kai dai ya rasa yadda zai yi da wanda kansa
gashi ko Bature ogan shi ne
bai ogan sa ne bai iya cewa
a
bai iyawa to rana ɗaya kin san dan Afrika yace a wanda ya kamata in san da aje shi in maganin sa to shine ko me yaje ya ciyo ne
dan inda zai raba mu je dai baba
an kin san muna da wani abinci a gada dukunu ya hada shi da barkunu ina jin dukunun ko ya kwada nawa ne ya ci ya sabu wannan Bature wato an garke mota an rufe ko ina an sa dan dumin nan sai yace daman in Bature zai dan sake sai kaji ya ce excuse me sai sake haka ji ya ishe shi shi da ranan nan shi kuma wannan bakin sai yace ba Bature excuse me sai dan karkace malam da ya saki bunkusa mai tusan dan kai Bature bai ji shi da dadi ba ana ta tafiya sai dire mai ce please excuse me yana cewa excuse me yace stop the car dan motar wato ya fita cikin motar so yake gashe shi amma shi da yake ta mai kullu bai taba sauka cikin mota ba
sai inda abin take ba
yawa to da ba an ce wanzami ba so aska a jikin sa ko
haka yake baba to ni ma ina da wani dan labari da labarin da ya dan fulani ne shi ma nan
Allah sarki
irin an tafi fagen kallon damben nan sai inda ake in aka ce irin ana sagaiwa ana kallon dambe to can ana ta dambe kai ba fulata ne kana zo ne kana kallon dambe sai akwai wani shi ba ya zo kallon damben to ashe soja ne baba ya ci gayan shi ya sa kayan yan sandan shi ya goge ta kallon shi
akwai
tsafta ta kallon nan na shining ina jin an kai shi wajen shoe shiner an yi shining din ta kallon to kai soja sai ka zo ka zauna gefen bafulatani kai bafulatani ka san baba yadda ake ana damban na kai ma ce kake kaman ka tashi
kaman ka jefa hannunka ko kafa
to da an kai naushi shi baba bafulatani sai ya tashi sai ya kai naushi amma shi naushin shi ta kafa yake kai ba sai ya taka kafa wanda yake zaune da an kai naushi sai da shi sai ya taka kafa wanda yake zaune sai can da yace bari ya daga kanshi ya ga wa mike ta nausa dai tun dazu da ina ta Allah kadai sani
kuma yayi hakuri da shi
ko daushi nawa ya kai mashi Baba yana daga kai me zai gani sai ya ga soja cikin kayan soja sai ba fulata diko me zai sai ya duka ya sujjada yana astaghfirullah 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 ya kama kafan soja ya duka yana cewa soja astaghfirullah
kin san kasashen mu ana tsoron sojoji fa kin san haka waje ya taba daga stadium ne ya je kallon wasa zagayo wannan da zai ga sojoji ne sun taru kuma a wannan lokacin irin mulkin sojan dan ne soja ba imani wato yana lekowa dan ce ci astaghfirullah na dauka mutane ne ce ci ayya ga sojoji ne
Tuba dalla da fatar basarare su yi shakata da irin waɗannan labaran da muka kawo muku
haka ne kauna ga julilan tana daga mana hannu ko baba kamar lokaci ya fara halin lashi
to zama an ce laifin daki
zama karewa kan zamu tantara yana mu kam
mu ja gefe to jama'a da fatar iya abin da zamu iya kawo muku a wannan mako kenan kuma da idan Allah sabon mako za ku ji mu dauke da wani sabon shiri a madadin
Daula Salim
Baba ya kuma kiri ne daga dan Washington DC nake cewa a huta lafiya assalamu alaikum
Masu sauraro anan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kadan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin za kuma izzatu shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji muryoyin su ni Sarfila Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum
Restez branchés sur le monde.